Wata sabuwar rigima ne ta kullo kai tsakanin 'yan majalisun dokokin jihar Borno da Sanata mai wakiltar mazabar kudancin Borno Sanata Muhammad Alindume kan zargin da 'yan majalisun suka yi da cewa ya marike daga cikin membobinsu wato dan majalisa mai wakiltar mazabar Dambuwa Honorable Habu Daja wanda hakan ya sa 'yan majalisun dokokin dakatar da zama har na wata guda. Wannan lamari dai an ce ya auku ne a gidan Sanata mai wakiltar mazabar kudancin Borno wato Sanata Muhammad Alindume lokacin da yake ganawa da wasu mutanen Dambuwan a gidan nasa ciki har da wannan member mai wakiltar mazabar Dambuwan. Tuni dai kakakin majalisar dokokin jihar Borno wato Honorable Abdulkarim Rawan ya bada sanarwar dage wannan zama nasu har na tsawon wata guda a zauren majalisar sakamakon wannan takaddama da yace ya auku tsakanin 'yan majalisar. Hakan ne ma ya janyo hankulan magoya bayan waɗannan bangarorin biyu kiran taron manema labarai a garin Maiduguri don gaskaka ko kuma karyata wannan batu. Gaba da yadda wasu daga cikin magoya bayan Honorable Habu Daja ke bada shaida.
Ni ne Alhaji Gaji Dambuwa, wannan abun kuma duk a gaba na ya faru. Da yazo ya kure bakin sa memba yace mishi don Allah kai hakuri nan gaba ba za su kare bakin memban yace you are very stupid sai ya mare shi.
Ni esan da suka bincika zan yi injin bare evidence ko Qur'ani za ka kawo zan
sunana Honorable Muhammad Maibe shi ya kira shi to saboda haka sai ya aika mishi mari ya mare shi. To daga nan magana ta taso ana ta rigima hiya a inda kuma yazo yana warrafi yana cewa yace bai yi ba. To kaga dan adam ai akwai wani tunani a jikin sa, mutum ya maka abu yace bai yi ba gwara ka fara duniya su sani cewa wannan abu ya aikata.
Sai dai wasu daga cikin ƴaƴan Dambuwan sun kare ta wannan batu da cewa Sanata Muhammad Alindumin bai mari dan majalisar dokoki ba amma dai ya nuna masa yatsa ga ma dai abin da suke cewa.
Sunana Musa Muhammad an fi sanar da Elisha. Gaskiyan wannan butun duk wani member da ya buɗe baki yace ya dauka action akan wannan bakan cewa su malama member baya dan ai ma wannan mutum gurin bai mai adalci ba dan ba wanda yake guna cikin su ko daya. Mu ne shaida muna gurin kuma bai nuna shi bai taba shi ko daya ba. Mu za mu iya ci Qur'ani. Akwai shaida gurin ka gane?
Amma an ce a nuna mashi yatsa.
Ai yana wannan yatsa ya mar haka dane bukar kawo ana amfisana na da BK Dambuwa. Gaskiya wallahi tallahi bai faru ba. Distinguished Senator bai daga hannu ya mari member mu mai daraja Honorable Habu Daja mari haka wallahi tallahi bai mari.
Garin cewa majalisar dokokin ta tabo wannan batu da kuma wani batun da daban da ya shafi dan majalisa mai wakiltar mazabar Kwaikusar wato Honorable Muhammad Sale Banga wanda wasu suka lakada masa duka a kuye da watanni hudu kenan sai da 'yan majalisun ba su ce komai ba akai sai a wannan karon. Haka ke yasa na tattaki ga kakakin majalisar dokokin jihar Borno wato Honorable Abdulkarim Lawan ko me yasa sai a wannan lokaci suka fito da wannan batu amma haka na bai cin ba dan yace da ni ba zai magana da 'yan jaridu ba a wannan lokaci dan sun riga da sun yi magana da gwamnan Honorable Kashi Tima wanda yace da shi yayi shuru a yanzu hakan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.